من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركم دا سادوا ا wannan rana ta juma'a daren asabar yau 11 ne ga watan 6 watan jumada al-akhirah bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda kuma ya dace da 13 ga watan 12 hijirar miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na littafin sunan abi daud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci miyati dake wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba satin da ya gabata muna cikin hadisi na 142 haka ne ko cikin babi na 55 wannan kuma yau shine darasin mu na 21 insha Allah ta faka akwai tambaya guda daya wanda wani dan uwa ya aika min da shi dazu duk da bashi da alaka da karatu amma yana da alaka da maganar da muka yi satin da ya gabata dangane da abin da ya shafi sake hannu a sallah nace babu hadisi da ya inganta ko dai ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi yayi sadalu sadalu shine haka a sallah ko ba an yi kabbara wanda kuma muka ce in mutai sallah sallan shi tayi ko bata yi ba muka ce sallan shi tayi haka ne ko duk mun tashi mun ga iyaye mu suna sadalu ai ko ba haka ba yawa saboda sadalu shine fata wanda daiwa daga cikin malaman malikiya suke kai musamman malikiya ta ainihin da ta zo mana daga misra an gane ko tunda malikiya akwai ta andalus andalus shine spain kenan an gane ko daga spain har abin da yazo zuwa magharibi idan an ce magharibi wasu suna daukan morocco in an ce magharibi ya shafi morocco ya shafi algeria da tunis da wani bangare na libya ina fata an gane su ake cewa magharibi sannan akwai kuma biladi sudan shine abin da ya shafi kasashen west africa to ga abdurrahman bin qasim daga cikin manyan daliban imamu na malik shi ba misri ne to shi ya bada fatawan ai sadalu a sallah sake hannu a sallah an gane ko to da ya bada wannan fatawan to shi yasa malikiyar masar da ta iyo mana nan sai suke fatawa da suke hannu a sallah imamu na malik Allah ta'ala ya mishi rahama an ci yayi sadalu a sallah amma duk manyan daliban shi sun faɗi dalilan da yasa yayi sadalu a sallah a ƙarshen rayuwar shi yana alaka da rashin lafiya ina fata an gane amma sai ka duba abin da ya rubuta cikin littafin shi na muwadda da shi zaka yi aiki kumfance wannan abin da kyau yasa dan ka dauki Sheikh Ibn Fodiyo Allah ya mishi rahama idan ana magana wani aqida ya rayu akai tunda ni ban san shi ba kai baka san shi ba sai mu duba littafin da ya rubuta shine raba gardama ina in ka karanta littafin da ya rubuta zaka gane tabbas Ibn Fodiyo yayi kadiriyya dariqan kadiriyya sai tace tsohuwar dariqa da ake kafin tijaniya ta zo tijaniya ma sabuwa ce ina fata an gane to amma a ƙarshen rayuwar shi ya bar wannan dariqan littafin shi kuma sun isharar zuwa ga wannan kun fahimci wannan abin da kyau to sai ya kokarin kawo cewa malaman malikiya wani ya ce kaza amma duk wanda ya ce kaza din babu hadisi akai to sai ya kawo hadisi guda daya wanda shine kononon hujjar su daman Imam Tabarani ya rawaito wannan hadisin cewa wani ya ce naga annabi alaihi salatu wasalam yayi kabbaran harama da ya kabbaran harama sai ya ce wani lokaci nakan ganshi yana sake hannun shi wani lokaci kuma yana alqabdu kun fanci wannan abin da kyau to ibn hadra al-asqalani shugaban malaman hadisi kenan idan aka ce ibn hajar shine ahmad ibn aliyu ibn hajar al-asqalani al-misri imam al-albani allah mishi rahama yace tunda ibn hajar ya bar duniya har yau ba a yi malamin hadisi kaman shi ba kuma nan kowa ya yarda da ahlus sunna da yan dariqa da kowa da kowa kun fanci wannan abin da kyau to shine mai sharhu fatahul bari sharhin bukhari wanda bukhari ba shi da sharhi a duniya sama da wannan sai yace idan muka kaddara ma hadisin ya inganta ai da ma in kai kabarin harama zaka sauke hannunka kafin ka dawo da sura ina fata an gane yace shine abinda hadisin ke nufi amma suna ce masa wajen malaman balaga tasliman jadaliyan ka sallama wa mutum saboda ka kure shi a wurin musu ba dan irin mun ji hakan ne amma kuma abu kaza to sai suka ce in hadisin fa ya inganta kenan balle ma hadisin bai inganta ba an gane ko a cikin sanadin hadisin akwai ana ce da shi al-khasib ibn jahdar ku rike wannan sunan da kyau al-khasib bin jahdar kha ina fata an gane kanan sib sabin ne da yawun da bawun bin jahdar da jimun da hawun da dalun da rawun jahdar to shi wannan mutumin duk malaman hadisi kaf sun ce makareci ne ko sheroto hadisi kun fanci wannan abin da kyau khasib bin jahdar imam al-bukhari yace kazzabun me ma'anar kazzab ba makareci bane ba al-kadhib shine makareci al-kazzab mai yawan ƙarya shi tantirin makareci ne kenan shine wannan al-kazzab al-kadhib makareci amma wannan lokaci yake ne gaskiya amma kazzab imam al-bukhari ne kira shi da wannan suna akwai daga cikin manyan malamai akwai shu'ba imam shu'ba yana ana ce masa amirul mu'minina fil hadis yace wannan makareci ne akwai yahya bin sayyid al-qattan shi ma yace makareci ne sai imam az-zuhri da sauran manyan malamai sai ibn hajar ahmad ibn hanbal yace wannan bai kamata ma a rubuta hadisin shi ba yace la yuktabu hadithu ina fata an gane imam ahmad ibn hanbal ke wannan magana yahya ibn ma'in shi ma daga cikin manyan malaman hadisi yace makaryaci ne yace lahu ahadith manakir yana da munanan hadisai hadisan nashi na ƙarya an tattara su ma guda 10 ne shi bai da hadisin gaskiya ko guda daya ya rawaito hadisan ƙarya guda 13 ko 14 kun fanci wannan abin da kyau to shi dai wannan hadisin kan ya jima a gidan tarihi a wurin malaman hadisi kun fanci wannan abin da kyau to shi yasa matsala ce wacce in dai a ilimi ne ba za ka iya kare ta ba sai dai ka kare ta da son zuciya kun fanci wannan abin da kyau inda za a tattauna babu zage-zage babu ta da jijiyan wuya qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu to nan da shekara 100 ba za ka iya kawowa ba ina fata an gane wannan shine abin da sa shi muka tashi muka gani anan saboda dariqan qadiriyya sake hannu ake a sallah shi yasa da tijjaniyya suka zo so kuma haka suke sallah ina fata an gane shi yasa ake rigima tsakanin yan kabalo da yan sadalu ai ba rigima bace da ahlus sunna rigima ce tsakanin qadiriyya da tijjaniyya su qadiriyya sun ci a sake hannu a sallah su kuma tijjaniyya suka ci a dora hannu a kidishi kun gane wannan abin da kyau shi yasa Sheikh Ibrahim Inyas yana cikin wanda ya tallata qabdu a kusan kasashen nan yace kowa ya dora hannun shi a kidishi wancan sallar yambiriya ne an gane ko shi yasa ba za ka taba ga Sheikh Daru Boce yana sallah sake hannun shi ba ina fata an gane ko Sheikh Ibrahim Sani Al-Husaini duk waɗannan manyan malaman tijjaniya haka suke sallar su ina fata an gane kuma wato ga wanda yake zuwa hajji ko umra zai wahala kaga fararen nan suna sallah ai kaga miliyan baka ga guda ɗaya ba rigima ce ta muta nan an gane ko wani ya gani ma mamaki zai ya kana sallah haka in dai ba ya karanta ba ya san akwai masu yi sai ga ya ga wata sabuwar sallah kuma ina fata fahimta. Kuma ka ga dai in ka je aikin hajji zaka ga yawan bakake cikin farare kaman jifa jifa ba ka ga mu sai ka dauka mun fi kowa yawa amma ba mu fi dai cikin dari na mutane ba. Ina fata an gane. Allah ta'ala ya sa mu dace. A takaice da wannan shine amsan wannan bawan Allah. Allah kara mishi kokarin bincike kuma. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين مالك قتيبة بن سعيد يا رويتو إن جاء أبو داود يا باب لاباري في آخرين مكتي معنا في آخرين إن في جماعة آخرين كم وستار متاني بمعنى معلمين ديوان سكر رويتو يا رويتو حديث لغوريسو سيد وكنا قتيبة سيكاو قالوا سكتي حدثنا يا حي بن سليمين mun fada wancan satin sadukun sayyul hibzi al kutub sita dusun fitta hadisin shi an isma'ila bin kasirin daga isma'il dan kasir ana asim bin latif bin sabra shi wannan isma'il ibn kasir malaman al arba'a sun fitta hadisin shi sai bukhari cikin adabul mufrad haka shi ma asim bin latif bin sabra ana abihi daga baban shi da bin safara duk al-arba'a sun fi da hadisin su kale yace kuntu wafid banil muntafiqi na kasance daga cikin wafid na banil muntafiq mun fada wancan satin an ce banu wani ana nufin me an ce banu wani me ake nufi zuri'an wani ko kabilan su wani ina fata an gane to al-muntafiq din kakane ne waɗannan al'umman da suka taho wurin annabi alaihi salatu an ce al-wafid wanda aka aika al-wafdu shine jam'in su jam'u taksir ne ina fata an gane kusa akwai jam'u taksir ko haramu menene jam'u taksir aba ala rama ba jam'u tajwidi bane ba in an ce akwai jam'u muzakkar as-salim akwai jam'u muannath as-salim akwai jam'u taksir jam'i haka suke in aka ce muslim idan zaka jam'in shi kawai zaka a gaban wannan minjarin ko mi aradin ko mimu zaka kara wawun ne kawai da nunu kace muslimuna kaga muslim din baka canja shi ba gaban shi ne ka kara sarufa guda biyu ko kuma ka kara ya'un da nunu kace muslimina shine jam'u muzakkar as-salim to in aka ce jam'u taksir shine jam'in da mufrad din an canja fasalin shi kaman baitun sai ka ce buyut kaka canja fasalin shi kun fahimci wannan abin da kyau kaman ka ce misali masjid ka ce masajid kaga ba za ka ce ba masjid masjiduna canan ba larabci kake ba inda ce masjiduna ya zama jam'u muzakkar as-salim ina fata an gane to shi wannan al-wafid shi laqab bin sabra shi sahabi ne yace na kasance ni ne jagoran wannan tawagan da aka aika su Madina dan su tattauna da annabi ko su ganshi ko su masa tambayoyi alaihi salatu wassalam shi ne ma'anan wafid aw fi wafd banil muntafiq ko kuma ba shi ne jagoran tawagar ba amma dai yana cikin wannan tawagar ko kuntar daga mai ruwaya ne ba daga shi ne maganan ba sai ce ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an aike su madina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace da muka ainihin iso madina wurin annabi alaihi salatu wasalam falam nusadifu fi manzilihi sai aka yi rashin sa'a ba mu same shi a gida ba annabi ya fita wasadafna aishata sai muka samu aisha ummul mu'minina uwar mu'minai na fada wancan satin duk mata annabi sunanta ummul mu'minin uwar mu'minai ina fata an gane Allah ne ya ba su wannan title din yace annabiyyu awlabil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu yace matayen annabi iyayen mu'minai ne idan kace ba babarka bace dama kai ba musulmin kirki bane ba ina fata an gane haka wani yace nana Aisha ita ba uwarsa bace ba sai aka gaya mata tace ai ba ƙarya yake ba mi suna na uwar mu'minai ina fata an gane tace kar kowa ya damu ni ba uwarsa bace ba Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu mata annabi iyayen mummunai ne ya tunda kashi kenan ko kala sai shi mai magana yace fa amarna bi khaziratin sai aka yi umarni a shirya mana khazira aka umarni da aka kawo mana khazira menene khazira mun fada wancan satin shine gwaten nama ko yawa muka ce wanda ake yin shi a da kafin zuwan tinubu ko shine za a samu nama ne a yanka shi kanana kanana an gane ko sai a zuba shi a cikin ruwa a zuba duk kayan hadi samalai saboda da lafiya na ga ina ta kallo na an gane ko kamar romo ko abun nan to idan abun naman ne dahu da wannan ruwan sai a kawo gari kuma a zuba ko tsaki ko shinkafa inda dai ka san akwai gwatan tsaki akwai na shinkafa to shi wannan gwatan nama ne to shine khaziratin an gane ko tace fasun yace fasuni atlana sai ainihin aka shirya mana wannan gwatan shine khazira wa utina biqina'in sai aka zo mana da ainihin wani mazubi mun fadi kina wancan satin ko walam yakul qutaybatu alqina amma a ruwayin qutayba shi bai ci alqina'u ba walqina'u malai ce malan qina'u attabaqu wato wani mazubi ne fihi tamrun da aka zuba da binu a ciki zaka ce mun ce kaman tangaran irin tangaran na zuba abinci din nan shine attabaqu kuma shine qina bayan sun gama cin abinci sun ci gwatan nama sun goge wuya sai aka kawo su kuma wani tangaran da dabino a ciki shine attabaqu fihi tamr bayan sun gama ci kawai sun majaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya dawo ya zo shi fa qala yana zuwa da ya gansu ya ga baki sai ya ce hal asabtum shay'an shin kun samu wani abu kun ci matafiya an baku abinci an baku ruwa an kawo shayi aw umira lakum bi shay'in ko an yi umarnin a muku wani abu ko an yi umarni a kawo muku wani abu qalu suka ce na'am ya rasulullah kullu suka ce na'am haka ne an kawo mana ya madaukin Allah alaihi salatu wasalam kaga inda annabi ke tarban baki ko qala sai ya ce fa bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam julusun yace muna cikin wannan yanayi muna zaune da annabi muna tattaunawa id dafa'a ra'i ganamahu kawai sai ga makiyayi ya ainihin koro dabbobi shine dafa'a ga dawo daga kiwo yana koro ainihin ganamahu dabbobi shi alghanam sune kananan dabbobi tumaki da awaki yana kora su ilal murahi zuwa ga ainihin ya sunan shi matarka muka ce ko me rannan tirke ko inda ake tara su dewa fa inda suke kwana babu wani ba haushin gaskiya anan ne in an ce tike ba wani sai da dabbobi bane ba tira ku ka san tirke ko bade ne inda ake daura dabba tirke ne da yawa kuma tira ku amma ai wurin ba daure su ake ba wani zaka samu kawai kora su ake a dan kewaye gu har ana kunna musu wuta ku da nemo su shine almurah wurin da ake aje dabbobi su kwana da safe ake tura su kuma su tafi ina fata an gane shine almurah wa ma'ahu sakhlatun tare da shi wannan makiyayin kuma akwai sakhlatun nan ce sakhlatun shine jaririn akuya ko tunkiya ina fa shine sakhla malamai suka ce kuma la farqa bainal zakari wal unsa ko mace ne ko namiji duk sakhlatun ne wannan tawo din ka san akwai al muannas bil ma'ana haka ne ko akwai al muannas lafzan akwai al muannas lafzan wa ma'ana dama muannas a larabci kashi uku ne sunan mace kenan za a samu suna na mace kuma mace ne za a samu suna na mace a lafazi amma sunan namiji ne za a samu kuma sunan da bai nuna mace ba amma ma'anar shi mace ne in ka dauki kamar misali hindu kalmar hindu suna ne na mace amma a larabci ba shi da alamar da ke nuna mace ne a lafazi sai dai a wajen ma'ana aishatu hafsatu ruqayyatu duk wannan suna ne na mace lafzan wa ma'ana a lafazi da kuma ma'ana ina fata an gane amma talhatu lafazin na mace ne amma sunan namiji ne ko hamzatu ina fata an gane to shine ko bakrata laraba suna da bakrata to duk abin da ta'un ya shiga yana nuna mace ne imma lafzan wa ma'anan ko kuma ainihin a labzan kawai. To shine sakhlatu suka ce sunan jariri ne na akuya ko tinkiya mace ne ko namiji. Ta yi arun yana kuka saboda sabon aihuwa ne ya riko shi. Ila a wurin kiwo aka haife shi kenan ko? Ta yi ar yana kuka fa kala sai annabi ya ce alaihi salatu wasalam ma wallatta ya fulan ma wallatta ya fulanu nan fasaran da zaka mishi me aka aifa maka ya wani shi ya kira sunan mai kiwon amma mai ruwayan bai faɗi sunan yace ya wani ya fulan shi yasa wacce take kula da masu aihuwa ake ce mata al muwallida da larabci al muwallidatu an gane ko na asibiti ne ko na gida ne ungozo ma kawai al muwallida sunanta na miji ba wallan jamilu shine al-muwallid an gane ko al-muwallid yanzu kaman daliban school of nursing zaka ce musu al-muwallidun ina fata an gane to shine anan da yace ma wallatta ya fulanu saboda shi makiyayin shi ya tsaya a koyin ta aihu to sai aka jingina aihu zuwa gare shi kun fahimci wannan abin da kyau kana sai yace bahmatan an haifa mana jaririya mace kala sai annabi ce fasbahlana makana hashatan to madadin wannan wacce aka aika to ka yanka mana wata akuya tunda an samu karuwa to yanka mana wata akuya thumma qala sai mai ruwa yace la tahsibanna sai annabi yace kar ka yi zotan walam yaqul la tahsibanna mun fada wancan satin ko da kalman yahsibu da yahsabu duk ma'anan su daya ina fata an gane kuma kowace akwai ruwaya ta qur'ani yahsibu anna malahu akhlada ko yahsabu anna malahu akhlada an gane ko haka nan kaman maliki da maliki wa maliki yawmiddin rawihi nafi ko nasiru afwan rawihi nasiru to sai ce la tahsibanna annabi sai ce kar kai zaton wa lam yaqul la tahsibanna annabi bai amfani da fataha ba wato yana so jaddada maka hakikanin yanda annabi ya fara saboda me saboda hatta wajen magana koda zai bada ma'ana iri daya ana so ka faɗi irin lafazin da shi annabi ya faɗa to zidan Allah yan wa idan wurin magana ba so ka canja lafazin annabi na wurin ibada kuma min babi aula kenan hatta idan annabi ya ce wani zo to auren sahabbai bai halatta ka ce annabi ya ce wani yaka ko wani taho a ce a ba haka annabi ya ce ba annabi ya ce wani zo ba fa ibada bane magana ce wa karkacin da lafazin da annabi ya fara to ina ga wurin ibada kuma gana annabi kai ma ka ce gana ka gana annabi gana shehinka gana annabi gana waliyinka kaga a dole akwai kushan maka wannan abu ina fata an gane shi yasa alfaza zai ce fa da kullu qaulin inda qauli muhammadin fa ma amirin fi dinihi ka mugamiri ka kyale duk wata magana an ce maka ga magana annabi alaihi abdullahi salatu wa atammu taslim yace babu mai ganganci kaman mai bada umarni cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yace la tahsabanna anna min ajlika dhabahnaha annabi yace la tahsabanna kar kai zaton anna min ajlika dhabahnaha saboda kai muka yanka ta wani ne da ya ji an yanka akuya sai fara murna ina fata an gane annabi yace a yanka akuya kawai sai fara murna sai yace kar kai zaton fa saboda kai ne ce a yanka an gane ko sai ce lana ghanamun ai mu muna da dabbobi dan dabbobin na annabi ne an gane ko mai kiwon annabi ke wakiwo muna da dabbobi mi'atun guda 100 la nuridu an tazida amma ba ma bukatun 100 su karu ina fata an gane kaga wanda suke duniya saki uku kenan ko la raja tafiya annabi yawo duniya saki uku ne shi dabbobin shi guda 100 baya da su karu sai ce fa idza wallada ra'iya bahmatan idan wata dabba ta aifa mana jaririya ko jariri zabahna makana hashatan sai mu yanka wata akuya a madadin wacce aka aifa kaga 100 ba zai karu ba kenan ana aihuwa sai a kawo ta a yanka ba za a yadda su zama 101 ba ina fata an gane alaihi salatu wassalam ke sa yace wai mali walid dunya ya ga sayyidina Umar yace me hada ni da duniya ne kuma sayyidina Umar an gane ko sai sayyidina Umar ya ga annabi na kwanci akan taburma irin na ya sunanta na kaba taburman kaba da ya tashi baccin rana yake sai sayyidina Umar ga shatin taburman a jikin annabi sai ya ji dubba dadi ya rasulullahi ga sarakunan Farisa da Rum da manyan gine-gine kai kana kwanciya kan wannan sai ya ce ya Umar mali wal dunya ya Umar me hada ni da duniya kuma yace ni misali na da wannan duniyan kamithli rakibin kamar misalin mutumin da ke kan raƙumi ne yana tafiya ya tsaya a gindin wata bishiya dan ya huta ya kuma ci gaba da tafiyar shi zai dauki wannan inuwan wurin zaman shi ko kada dan hutawa zai na mintuna an gane ko yace to ni haka na dauki wannan duniya kuma ina yake yanzu baya na to haka kowa kai duk abin kai munafircin kai bakin cikin kai hasadan sai ka mutu kai takullakullanka baka so ka ga wani ya ci gaba kana bakin ciki ina fata an gane ko kuma ka karye wanda zaka karya dan kai ka ci gaba kuma ka mutu ina fata an gane ka daure wannan ka kulle wannan ka taka wancan dan kana da iko na mulki ko na matsayi ko na kudi wallahi tallahi zaka zabo tarihi ina fata an gane shi yasa kaga algarmat yake cewa wa aina ma hazahu qarun min zahabin wa aina adun wa shaddadun wa qahtanun kadaw ala kulli amrin la maradda lahu hatta qadaw fa ka'anna al-qawma ma kanu yace kuma ina manyan sarakuna da akai a Farisa da Rum ina su qaruna ina su shaddadu ina su qahtan sun zamo tarihi babu su yaushe ne nake fada wurin tafsiri ne ko idan ka je lafzo a Misra wurin tafsiri ne kaga gine-ginen da Fir'auna suka yi zaka yi mamaki sun yi gama gine-ginen kuma sun koma ga Allah ina fata an gane haka kai ma zaka yi gine-ginen kuma ka koma ga Allah kai duk abin da zaka yi kuma mulkin sai ka bar shi ko ka sauka ko a sauke ka ko ka mutu ko tenuwan kai kare ina fata an gane kuma sharrin mulki shine yanzu kana cika man gwamnoni waɗanda suke tenuwan su na ƙarshe irin ka ce gwamnan wancan garin an gane ko duk rashin mutuncin da yake yi yanzu daga nan zuwa shekara biyu da ya rage mishi da watanni wallahi damuwan da yake ciki ya fi shekaru shidan da ya ji daɗin su yana da damuwa na wa zai gaje shi wanda zai rufa masa asiri shi yasa ayin takaransa kaca-kaca ya ce wannan kai zan bawa kai ma kai zan bawa kai ma bai san wa zai bawa ba har yanzu munafunci ne to yana da wannan damuwar wallahi bai san wa zai bawa ba yana so wa zai ba shi rufa masa asiri to babu na biyu yana tunanin EFCC da ICPC ina fata an gane yana tunanin kuma yana son takarar sanata na yankin su ya za a yi samu in bai samu ba ya zai samu minista a rude yake wallahi to babu shi babu jin dadi har mulkin ya kare kuma yanzu shekara biyun nan yana cikin damuwa da firgici da tashi hankali yasa yake jin haushin kowa abokin mutuwa yake ne wa ina fata an gane Allah sauke kale yace qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna limra'atan to an gama tattaunawa an gane ko an ci abinci an sha abun sha sun ga an yanka akuya an musu bayanin dalilin yanka akuyan wanda a ciki akwai wa'azi kala sai shi sahabin yace qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam inna limra'atan yace lalle ne fa ina da mata wa inna fi lisaniha shay'an amma matan nan fa akwai ta da harshe cikin harshen ta akwai wani abu ya'ani abinda yake nufi albaza'atu kai daga jin albaza'atu ka san ma'anar shi alfushi kenan wato harshen ta yanda ka sarreza ka fadi ne ta fadi goma ka san akwai irin waɗannan matan ba mutunci ba mutuntawa an gane ko kuma ita ba ta kuskure she is always right ina fata an gane wani ne wai suna ina karanta suna waya da matan shi sai yake cewa wane idan aka biyu da uku in aka tara nawa ne sai yace biyar in aka kara tara su da biyu ba yace bakwai yace matata wata ce takwas ne muna ta musu yace ah ina ga dai kuskure ne amma dai bakwai ne yace amma matan kana ta samu matsala ko sai yace amma fa kana hands free yace ah ina ganin fa takwas ne mu ne muka yi kuskure kala sai annabi yace fatallikha idan in dai abinda ka faɗa haka ne matanka harshenta kamar reza to kawai ka sake ta mana in ji annabi amma ba ina fata an gane alayhi salatu wassalam kai karka ba wani shawaran ya saki matan shi ina fata an gane in dai ba dan da ka haifa ba shine kake da iko da shi ka ce sake ta in ni na haife ka in kana da dalilin da shari'a za ta karba kenan kila bata sallah kila tana cin mutunci mahaifiya kila ina fata an gane bata da mutunci ina fata an fahimci tana dai abinda shari'a za ta karba ba kawai haka kawai ina fata an gane babu dalili ba to amma annabi zai ce kowa ya saki matar shi ke sa Abdullah bin Umar ya aure mata yana son ta tana son sayyidina Umar yace ka sake ta ana cikin honeymoon sayyidina Umar yace ka sake ta Abdullah yace zan sake ta washe gari shiru ka sake ta yace zan sake ta sai je ga annabi ya rasulullah na aure mata ina son ta tana suna baba na yace in sake ta Umar yace ka sake ta ina fata an gane sai dawo bata takarda wata ran kuma ya sake wata sai na Umar yace to yaron nan fa ya sake mata yace ka ce dawo da ita an gane ko to da umarnin annabi wajibi ne abi a cikin komai shi in ya bada umarni ba a tambaye shi dan me wani sahabi yace na rantsa da Allah ya rasulullahi inda ga tekun nan zaka ce mu shiga za mu shiga ba za mu ce maka me yasa ba mun tabbata din muka taka ruwan ba za mu nitse ba yanda suke masa biyayya kenan tama an dauka ayi taro ayi kida ayi rawa ayi tsalle shine sa annabi wallahi ba shi bane ba ina fata an gane to skala sai yace shi mutumin kuntu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna laha suhbatan ai mun jima da ita fa matan nan kaga ba sai sake ta kenan inna laha suhbatan ai mun jima da ita waliminha waladun kuma fa muna da yaro har mun aihu kala sai annabi ce famurha to kai mata wa'azi shine ma'anar famurha yaqulu idha ai ma'ana kamata wa'azi kamata umarni da aikin da'a fa in yaku fiha khairun in dai tana da alkhairi ita wannan matar taka kamata nasiha ka ja aya ka ja hadisi fa sataf'al za ta aikata ita kuma wata sharrin wata mace wani lokaci wa'azin naka ba za ta ji ba idan ka jawo ayar ma za ta kare sa maka ina fata an gane amma in ka dauko wani malamin ta sai ta saurare shi kuma ko wani kawun ta ko ina fata an gane abidan duk hanyar da za a bi wani lokaci ba lalle ne kai wa'azin naka ya shiga ba fa sataf'al wala tadrib za'inataka yace karka daki matarka za'ina ita ce mata nan annabi yayi hani da dukan mata ka darbika umayyataka kamar da zaka daki baiwarka umayya tasgiri ne na ama al'amatu baiwa al'umayyatu shine yar karaman baiwa ka san larabci na da tasgiri ina fata an gane kamar tasgiri sai dai ka dauke shi a turanci wajen abin da ya shafi kace positive da wanne ne ɗayan kuma compressive a ba negative bane da superlative a ce da small da smaller da smallest ina fata an gane to shine wannan umayya tasgiri kamar kace smallest to sai yace ai karka daki matarka kamar da zaka daki wata yar baiwa yar karama bi ma'ana annabi yana hana kwata kwata kar a daki mace kenan ke sa dukan mace ba zaka gane illan ba sai in ka kwatanta da kai in aka maka ya zaka ji aka tafi kanwarka ko babanka yadda ki babarka kun fahimci wannan abin da kyau da in kana so ka gane zafin abu ka kwatanta shi da kanka kisa annabi ta kar kwata kwata kana da kimace a dai mata wa'azi ke sa da aka ce ma a dake su din ba duka ne ko irin da zaka daki namiji ba kun fahimci wannan abin da kyau akwai lokacin da shari'a ta bada daban ai duka amma ba ka ware ka da jibgar mutane ba a ba shi ake nufi ba an gane ko yace to fa qultu ya rasulullahi sai nace ya ma'aikin Allah akhbirni anil wudu'i sai yanzu aka zo yace ka bani labari dangane da alwala kala sai annabi yace asbigi alwudu'a, ka kyautata alwala, wa khallif bayna al'asabi, ka tsatsaife tsakanin yayin yasu, ka tsatsaife tsakanin yasu in kana alwala, wa balik fil istinshaqi, ka kuma kai matuƙa wurin shakan hanci, illa an takuna sa'iman, sai dai in ka kasance kana azumi. Ga mai azumi ba a so ya shaki ruwa a hancin shi shaka mai yawa, ina fata an gane, sai dai shaka kaɗan. Amma in baka azumi, annabi ya ce ka shaki ruwa a hanci, ba kuma shakan da zaka jiwo kanka ciwo ba. Kala haddathana Uqbatu bin Mukramin, Uqbatu bin Mukramin al-Imam al-Bukhari da An-Nasa'i su kadai ne ba su fidda hadisin shi ba. Kala haddathana Yahya bin Sa'id al-Qattan, kala haddathana Ibn Jurayj, kala haddathana Isma'il bin Kathir, ana Asim bin Laqit bin Sabra, ana bihi wa fi dibani al-Muntafiq annahu ata Aishata fa dhakara ma'anahu. Shine da hadisin da muka karanta. Kala a ciki sai ce falam nan shab an jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace falam nan shab bi ma'ana ai falam nalbas, ba mu zauna mun jima ba bayan mun gama cin abinci. An jaa Rasul, kawai ga annabi ya dawo, bi ma'ana nan yana gaya maka daga macin abincin su da zuwan annabi ba dauki wani lokaci ba, shine falan nan shab, ai ba mu zauna ba na tsawon lokaci. Sai ga annabi ya dawo, ya taqalla ya takaffa, waɗannan siffofi ne irin na tafiyar annabi alaihi afdalus salatu wa tammu taslim. Ya taqalla, yana tafiya tafiya irin na maza, shine taqalla. Idan annabi na tafiya babu yanga a cikin tafiyar shi, ba so kana tafiya kana yanga kaman mace, kaman dan Daudu, haramun ne, haramun ne namiji na tafiya irin na ɗan Daudu ko irin na mata. An gane ko? Annabi idan yana tafiya tafiya yake da ka gan shi ka ga namiji, yana in ya taka kasa zaka ji lalle wannan namiji ne, gab 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 haka yake tafiya, shine taqallahu. Ina fata an gane. Ya takaffu kuma, yana sauri kaman wanda aka tunkudo shi daga kan dutse haka yake tafiya, tafiyar maza kenan. Ko a yanzu idan kana ganin waɗansu manyan shugabanni haka suke tafiya, masu lafiya ba? Ba masu tangadi ba, an gane. To irin wannan tafiyan shine tafiyan annabi alaihi salatu wassalam, tafiya irin na maza. Shi yasa haramun ne malamai suka ce namiji na tafiya, Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-mukhtal shine mai yanga cikin tafiyar shi da takama, fakhur mai alfahari. Ina fata an gane. Shi yasa ce wa qasid fi mashik waghd min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir, bi ma'ana wa qasid fi mashika, idan kana tafiya samu al-qasdu, ba tafiya irin na mata ba, ba kuma tafiya irin na mahukata ba, ba tafiya kuma irin na masu layi suna tangadi ba, sai an masa allura, akai tafiya irin na maza. Ina fata an gane. Shi yasa wani daga cikin masu abubuwa wajen su ga Afirka ta ci gaba, Amo Ibrahim, wani mutumin Sudan ne amma citizen in Britain ne, yana da wata gidauniya da suke bada awad duk shekara, yake cewa yana mamaki Afirka, kaga mutum ya shekara 70 zuwa 80, kaga an fito ana ce ana so wane shugabance mu, yace shugabance mu zuwa kabari, ko ina zai kai mu? Yace bayan ga manyan kasashen duniya suna ba matasa suna shugabance su, waɗanda suke da nuclear power. Ina fata an gane. Amma ka dauko wanda kwakwalwar shi ta fara samun matsala, kace shi zai leading ɗinka to the grave kenan ko? Wa qala asidun makana khazirati, a cikin wannan ruwayan sai aka ce asidatun a madadin khaziratu. Menene khazira? Shine abincin da muka faɗa ko? To sai a wata ruwa kuma aka ce asidatun ammana asida, in an ce asidatun shine gwatan da yake babu nama a ciki, khaziratun kuma wannan gwatan naman da muka ba da siffar shi, an fahimci abin da kyau, shine asida, gwatan da ba a zuba mishi ainihin nama ba. Ina ga gwatan irin wannan zamanin kenan ko? قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج وان ابو عاصم النبيل كنا معلمان كتب السته سن في الحديث بهذا الحديث قال فيه idza tawadda'ata famadmid babu takhalilil lihiyati mala yace babin dake magana akan hukuncin sassaife gemu a wurin alwala malabe sun tattauna dangane da hukuncin gemu a wurin alwala ba su da sabani a wurin wankan janaba wajibi ne a wanke shi wajibi ne ina fata an gane so kace amma a wurin alwala fa wasu malabe kace hukuncin shi kamar hukuncin gashin kai ne a wurin alwala kai shafan shi ake ko so kace haka shi ma gemu shafa shi ake ba lalle sai an sa yatsu an tsatsaife shi an tabbatar da ruwa ya shiga ciki ba kamar yadda wasu malami suka faɗa yin hakan mustahabbi ne ba wajibi bane ba kamar wurin wankan janaba ina fata an gane qala haddathana abu awanata a abu tauba arabi ibn nafi sikatun qala haddathana abu malik wannan abu tauba din ya shahara da alkunnin shi abu tauba amma sunan shi rabi ibn nafi malaman kutubu sita in banda at-tirmidhi da sun fitar da hadisin shi al-halabi mutumin halab ya kace al-halabi shine mutumin halab halab shine abun da turawa suke ce masa aleko a kasar siriya ina fata an gane wannan da siriyan nan a sabuwa ta yanzu an gane ba siriya ta shekaran jiya ba ta su bashar al-asad wanda Allah ya wulakanta shi qala haddathana abul malik yace abul malik ya ba mu labari abul malik sunan shi hasan bin umar abu dawud da an-nasa'i da ibn majah sun fitar da hadisin shi an walid bin zauran daga walid ibn zauran wannan walid bin zauran imamu abu dawud kada ya fitar da hadisin shi a cikin malaman kutubu sita kaf babu hadisin shi a bukhari babu hadisin shi a muslim da tirmizi da an-nisa'i da ibn majah abu dawud kada ya fitar da hadisin shi kuma da yin hadisi ne malami suna ainihin cha yana da rauni a wurin ilimin hadisi an anas ibn malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana anas ibn malik ya ce annabi ya kasance alaihi salatu wasalam akaba khaffan min ma'i ya rike ruwa a tafin hannun shi fa adkhalahu tahta hanikihi sai ya shigar da ruwan karkashin haban shi alhanaku shine haba an gane ko jamin shi kuma hanak jamu taksir kenan ko hanak shine ainihin nan haba to annabi ya ibi ruwa ya sa karkashin haban shi fa khallala bihi lihiyatahu sai tsatsafi ainihin gemu shi dashi wa qala sai annabi ya gaya wa sahabban da suke kallon shi a lokacin yace hakaza amarani rabbi azza wa jalla yace haka ubangiji na ya umarce ni azza mai buwaya gagara misali kenan mai karya masu karyawa mai tankwara masu tankwarawa shine azza wanda ba a koyi dashi a cikin komai shine gagara koyo gagara misali wa jalla madaukaki qala abu dauda wal walid ibn zawrana shi wannan walid ibn zawran rawahu hajjaj bin hajjaj wa abu al malik ar-raqiy abu dauda yace shi wannan abu walid al-walid bin zawran hajjaj bin hajjaj da abu al malik duk sun rawaito hadisi daga wurin shi yana nuna cewa dai ana karban hadisin shi kenan ko to anan da annabi ce haka za amarani rabbi haka ubangiji na umarce ni malamai suka ce umarnin na mustahabbi ne ba na wajibi ba ina fata an gane kada ka dauka wajibi ne sai ainihin saboda malamai sun yi ta kai kawo wurin hukuncin gemu a wurin alwala zance mafi inganci shine sassaife gashin gemu mustahabbi ne baya cikin farillan alwala babul masi alal imamati babun da ke magana akan hukuncin shafa akan rawani al imama shine rawani jami shi al-ama'im to malamai suka ce wani irin rawani ake shafa akan shi a lokacin alwala dewa daga cikin malamai suka ce rawani ya kasu kashi biyu akwai rawanin da ake zama kamar hula yanda zaka cire hula ka zaka cire shi haka ne ko ba haka ba suka ce wannan bai halatta a yi shafa akan shi so kana iya cire shi kamar da shi amma rawanin da yin shi in aka cire sai an sake daura shi shine ake shafan alwala akan shi an fahimci abin da ke dan biya ba san wannan bambancin ba suka ce idan rawanin da za a cire shi ya ajiye a sake dauka a mayar za a yi shafa akan shi hula ma ya halatta aiki ne dan ya zama daidai yake da hula wajen a saka da a cire an gane ko, amma rawanin da yin shi akwai sai an warware wani abu, an kunce wani abu, to shi ne ya halatta in zaka yi alwala kan shafa akan shi. Sannan malamai suka ce wannan shafan shin yaya yake, wasu malamai suka ce a ba a ma shafa akan rawani, wasu malamai suka ce a za a yi shafa akan rawani amma ya zanto an shafe wani bangaren kai, suka ce sai a yi haka da rawanin misali, kaga nan gashi ya fito, to in aka shafi nan sai a shafi kuma sauran. Ina fata an gane, amma zance mafi inganci ya halatta a shafa akan rawani ko a shafa akan wani bangare da sauran gashin kamar da ake shafan kan gaba daya, duk uku ya halatta. Kala haddathana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal kala haddathana Yahya bin Sa'id an Thawr ibn Yazid al-Himsi ar-Rashid bin Sa'd an Thawbana Thawban wani na daga cikin ma'aikatan manzon Allah alaihi salatu wassalam, ana ce mai Thawban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato bawan annabi alaihi salatu wassalam, masu masa hidima kenan. Annabi yana da masu hidima masu tarin yawa, akwai masu gadi, akwai wanda kawai shi aikin shi ebo ruwa in zai alwala, kawai aikin shi kenan, an gane ko? Akwai wanda aikin shi ya dauko masa sandan sai rike, akwai wanda aiki kowa da abin da yake, akwai division of labor kenan ko, kowa an raba mishi abin da zai yi. Kaga daga cikin su akwai Malik bin Huwairis, shi yana hidiman sa kada ya dauko buta ya kawo zai alwala, banda wannan ba abin da yake, kuma sai ya zauna ba zai bacci ba, yana jira annabi bai tashi kiyamul layli, ya je ebo ruwa kawai kawai aji aikin shi kenan. Saboda tsaban kauna, wata ran annabi ya ce ya kai Malik bin Huwairis ko bacci ba ka yi sal, yace ka tambaye duk abin da kake so, shine ma'anar sal, open check kenan aka bashi ya rubuta duk abin da yake so. Sai ya ce as'aluka murafaqataka fil jannati, abinda nake bukata kawai ina roƙon makwabtaka da kai a gidan aljanna. Sai annabi ya ce an baka, amma ka taimake da abu guda daya, fa inni ala kathrati sujudi, ka taimake ni da yawan sallah, yawan nafilbili, yawan sujjada. Ina fata an gane, wannan na cikin hadisan da malamai suke raddi akan masu cewa ba tarawihi sama da raka'a 11, da annabi ya ce masa amma fa azumi kar kai sama da raka'a 11. Ina fata an gane, ko kuma ya ce in ka tashi cikin dare kar kai sama da 11, ya ce ala kasratu kasratin nafilati kenan. An fahimci wannan abin da kyau, Allah ya sa mu dace. Allahumma qala, yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan, yace annabi ya aika runduna, an ce sariyatan kitatun ne min aljaysh, in an ce jaysh shine sojoji, to sariya kuma a cikin sojojin daga 50, wasu ka ce ma daga 30 zuwa 300, 300, 400, 500 su ake cewa ainihin sariya, amma suka haura haka sun zama jaysh, daga 500, 600, 700 dubbai sunan su aljaishu. Ina fata an gane, amma sariya suna daga 400 abin da ya kasa, wasu malamai suka ce daga 500 abin da ya kasa. Da annabi ya aika da wasu runduna, fa asabahumul bardu, sai suka ainihin tsinci kansu a cikin tsananin sanyi. Ka samu to idan ana sanyi fa mukan sai dai a bamu labari, nan kwata-kwata ba sanyi ake ba, kai ko sanyin da ake a Madina anan ba a yin shi. Ina fata an gane, sanyin da ake a Egypt rabin shi ba a yin shi anan wurin, to shi sai suna maganar sanyin, kar ka dauka irin sanyin ka nan ne, an gane ku ai tsananin sanyi ne. To sai kasance sun tsinci kansu a cikin yanayi na tsananin sanyi. Falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, da suka dawo Madina wajen annabi suka bashi labari, kai tafiyan nan fa an sha wahala, gashi irin wahalan wajen alwala da muka sha. Amarahum, sai ya umarce su an yamsahu alal asaib, ai ba sai kun cire rawani ba, ku dinga shafa akan rawanin ku kawai, wattasakhin, da kuma ainihin hufin ku, ba sai kun cire ainihin hufi ba in za ku yi alwala, kawai ku dinga shafa akan shi. To kaga anan annabi ya sauƙaƙa musu, cewa nan gaba in suka yi tafiya suka tsinci kansu a tsananin sanyi, kawai su dinga alwala suna ainihin shafa. Qala haddathana Ahmad ibn Salih qala haddathana ibn Wahab qala haddathani Muawiyah ibn Salih an Abdul Aziz bin Muslim an Abi Maqil an Anas ibn Malik qala Ahmad ibn Salih wannan mutumin wadansu al-Misri Imam Abu Dawud da At-Tirmidhi a cikin Shama'il da Imam Bukhari sun fitta hadisin shi Ibn Wahab shine Abdullah ibn Wahab daga cikin manyan daliban Imam na Malik yace haddathani Muawiyatu ibn Salih Muawiyah ibn Salih al-Himsi Muslim da al-Arba'a sun fitta hadisin shi daga Abdul Aziz ibn Muslim daga Abi Maqil shi wannan Abi Maqil din rajulun ne majhul ina fata an gane Abu Dawud da ainihin Ibn Majah sun fitta hadisin shi to shi wannan Abdul Aziz ibn Muslim da Abi Maqil din nan a cikin Abu Dawud dan kadai hadisin su yake daga nan ba za a ƙara gane sunan su ba har a gama littafin nan ina fata an gane ku rike wannan abin da ke Abi Maqil saboda majhul ne ma An Anas ibn Malik kala ra'aytu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yace naga annabi tawaddau yana arwala wa alayhi imamatun qitriya yana sanye da ainihin rawani qitriyatun wacce aka ainihin kawo ta daga ainihin qatar qitriyatun nisbani an gane kaman da ake cewa kaya Pakistan misali ko ace jallabiyan Morocco ire-iren waɗannan to qitriya din malamai suka ce qatar din gari ne amma qatar ta yanzu ko wata qatar ce daban zance mafi inganci in aka ce qitri shine garurukan da suke ainihin sahil bahrain suke ainihin a menene hududul khalij gulf waɗannan kasashen kaman qatar kaman dubai imarat kenan bahrain kuwait waɗannan suke wannan gaban kogin su ake kira da wannan suna saboda ita kasan qatar ai kasa ce sabuwa wace ɗan tawaye ne ma su kafa ta inda ka san sambisa misali shi yasa wasu suke kiran Qatar da sambisa ɗan tawaye ne na Saudiya suka gudu can yayin zama sun kafa gari sai zama kasa shi yasa da Qatar da Bahrain ake ganin su kaman mallakan Saudi Arabia ne shi yasa har yau Bahrain Saudi yake gadin Bahrain ina fata an gane da sojoji da komai da komai tana karkashin kulawan Saudi Arabia amma kasa ce mai zaman kanta saboda in ba Saudiya ta ba su kariya ba shi a za su kwace kasan ina fata an gane to an kawo dai wannan rawanin daga wannan yankin wani gari ana kiran shi da Qatar to sai ya ce fa adkhale da homin tahtil imama annabi sai ya sanya hannun shi ta karkashin rawanin fa masaha muqaddami ra'sihi sai ya shafi gaban kanshi kamar yadda ne dazu kenan sai haka sai ya shafi gashin da kenan daga nan kuma sai ya shafi ainihin kan rawanin gaba daya wallan ne qudul imama amma bai warware rawanin nashi ba babu gaslin rijalaini akwai lokaci wallahi usman minti na minti biyu za mu yi karanta babin nan babu gaslin rijalaini babin da ke magana akan wance kafofi kala haddathana qutaybah ibn sa'id kala haddathana ibn lahi'a wannan ibn lahi'a rajulun ne saduq Imam Muslim da Abu Dawud da At-Tirmidhi da An-Nasa'i sun fitta hadisin shi banda Bukhari da Ibn Majah to bari in ba ku wani abu game da Ibn Lahi'a da yawa daga cikin malamai za ka sun ce hadisin nan da'ifi ne wa fi sanadihi Ibn Lahi'a saboda a cikin sanadin shi akwai Ibn Lahi'a to sai su daliban hadisi suke dauka duk hadisin da aka ce akwai Ibn Lahi'a hadisin bai inganta ba to Ibn Lahi'a saduqun ne a wurin malaman hadisi ko ba sa tuhumar shi da ƙarya ko wani abu illa iyaka a ƙarshen rayuwar shi an yi gobara a gidan shi sai zama duk littafan shi sun kone to sai zama hadisan da ya haddace su yake iba wa daliban shi wanda ya rubuta sun bata to sai ake samu ikhtilali sai dauko sanadin wannan ba wancan matanin matanin wani lokaci canja ba yana da harar abubuwa saboda ga shekaru ga kuma littafai sun bata an gane ko to sai malami suka kasa hadisan shi kashi biyu akwai hadisan daliban da suka ruwaito kafin wannan gobaran ya faru duk wannan hadisan sun inganta hadisan da daliban da suka ruwaito bayan an samu gobara a gidan shi to malami suna aiki akai sai su ga wannan hadisin in ya inganta ta wata hanya sai ya inganta idan babu wata hanya sai wannan a ce to wannan hadisin bai inganta ba saboda tsoron zai iya ainihin samun wannan matsala ina fata an gane shine ibn lahi'a an yazid ibn amr an abi abdurrahman al-hubuli an al-mustawrad ibn shaddad kale yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na gama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a idan yana alwala yadunku asabi arjilaihi yakan sanya yakina tsatsafe yatsun kafin shi bi khinsarihi da wannan yatsan nashi karamin yatsan shi kenan ita ce al-khinsar to idan yana alwala ita yake sawa cikin yatsun kafin shi yana tsatsafewa ina fata an gane malaman mu na malikiya suka ce musahabi ne ko suka ce na hannu ko suka ce wajibi ko suka ce sunna muakkada amma na kafa suka ce musahabi kun san saboda me saboda an tambayi imamu na malik ana majalisin karatu me zaka ce dangane da tsafiya sun kafa a wurin alwala sai ya ce wannan ba a yi shi babu da wani hadisi akai to akwai cikin daliban shi Abdullahi bin Wahhab shi kuma yana da hadisi akai amma imamu na malik bai san hadisin ba sai ce fataratu hatta khaffan nas sai na kyale malik har sai da dalibai suka watse ni na zauna ban tafi ba sai da ya zama ba kowa sai nace akana makalla tambayin da aka ma da zuba akwai hadisi sai ce ba ni hadisin cikala haddasana kaza har zuwa kan annabi da ya kawo hadisin to imamu na malik likitan hadisi ne kana kawo hadisi zai ce ya inganta ko bai inganta ba duk wanda ka kira ya san wane ne haddasana kaza ya san shi ciki da bai haddasan haraje kan sahabi yana gama fada ce haza hadisin hasanu wannan hadisi ne mai kyau sai shiru bai ce washe gari an dawo karatu dalibai sun taru sai ce to tambayan da aka min je nace babu hadisi an samu hadisi kala haddasana wani ina fata an gane yana cikin abinda malaman hadisi ke ce mishi riwayatul akabir an sagair riwayan manya daga wurin yara malam ya roto hadisi daga dalibin shi saboda tsaban ikhlasi da neman yardar Allah kala haddasani yace dalibi na wani ya nuna shi Abdullahi bin Wahhab sai ya ci gaba har zuwa kan sahabi ina fata an gane to da wannan ne suka yi albarka duniya da lahira amma kai son shugabanci da son girma na banza da wofi ina fata an gane ba zai kawai kai ka nemi girma a wurin Allah yabon mai yabo ba abin da zai maka haka sukan mai suka ba abin da zai maka in Allah ya karba ka huta kar kowa ma ya karba idan duk duniya suna following ɗinka suna yabonka wallahi aikin banza ne za su kai ka nema su baroka ina fata an gane za mu karanta sati mai zuwa insha Allah za ku ji abin da ya faru tsakanin Abdurrahman bin Auf da annabin rahama alaihi salatu wassalam ina fata an gane wanda annabi ya makara bai zo sallah ba aka tura shi ja sallah annabi ya zo shi Abdurrahman yana sahun gaba yana bada sallah ku ji ya annabi sahabbai hankalin kowa ya tashi sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inna muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma natubu ilaik muna godiya alai ciyama alaji da dan juma ciyama na Hajjaz Foundation ya kawo mana ziyara wurin wannan karatu ciyama muna godiya Allah ta'ala ya bada lada shine shugaban mu a can do'a gargashin shi muke in yace a ja aya sai a ja ina fata an gane muna godiya Allah ta'ala ya kara rayuwa albarka Allah karba mana ayyukan mu Allah ta'ala ya sa mu gama da wannan duniya lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله